يا الله يا الله نهوكا الله نيكاين نروكا باروكيكا تهوكا هويبا كوجمها تنبيا نيكيدا كوجمها تنبيا نيكيدا منيني دنيا منيني دادين دنيا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta karshe a watan Mayu shekara ta 2019 Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauki rantsuwa a hukumance ta fara wa'adin mulki na biyu bayan yakin neman zabe da burin dorawa akan aikin da yake cikin shekaru hudu da suka shige waɗanda ake samun sabanin ra'ayoyi kan nasarori da gwamnatin ta cimma. Ta haka shirin domin iyali ya nemi jin ta bakin mata da ake yi wa kirari da iyayen tafiya kan wa'adin farko na shugaba Muhammadu Buhari ga abin da barista Sa'ida Sa'ad wata lauya kuma gwagwarmaya ke cewa
idan mutum ya duba ita kanta hanyar tattalin arziki a gaskiya Najeriya ta kokari ta dan farfado yanzu gross domestic product din yayi hawo bai gurin sai in ce kashi daya ko ku a ce kamar 1.9% a ƙarshen shekara 2018 kuma shi abinda ake cewa inflation rate ya zo ya dropping by kusan kashi 13 kamar 13 ko 14 a cikin kashi 100 duk a cikin wannan lokacin kuma ga abubuwa irin kamar su bank verification number dinnan da aka introducing wanda shi kansa ya taimaka mana wurin gyara tsarukan mu na bankuna da yadda mutane kuma suke daukan kuɗi suke lutin din su ake trato an saka kamar wayansu irin abubuwa ne da za su taimaka a rinka monitoring yadda ake gudanar da harkar kuɗi zai hana mutane fitar da kuɗi daga Najeriya ana kaiwa wayansu kasashen ana kashe mana tattalin arzikin mu kuma at the same time aka zo aka introduce shi wannan abin da ake cewa Treasury Single Account wato TSA wanda shi ma kuma ya dade taimaka ana monitoring inda kudaden mu suke zuwa da yadda ake karkashe su ya hana irin kamar avenues ko kuma leakages a irin government institutions da gwamnati da nayin barna da abubuwa kamar haka to tilas a yaba musu a wurin haka a yaba gwamnati na haka kuma kowa ya san cewar an yi kokari a yi abubuwa shirye-shirye iri-iri da tsare-tsare musamman wuraren noma da harkar zancen wannan anko borrower program na wato ABC wanda central bank suke yi inda gwamnati ta bada kusan naira biliyan 82 kuma aka yi kokarin tabo manoma kusan guda 350 kenan wanda suka yi noman su shinkafa su wake su gyada wanda aka ce ba a ma taba samun yield inda aka samu ba a Najeriya kamar a cikin ɗan shekarun nan da aka samu gwamnati ta yin taimaka an ce an kusan girba hectare kusan 400 wanda kuma an dade ba a yi kowa ya san cewa manoma yanzu a cikin gwamnatin Buhari babu wanda yake cikin murna da jin daɗi kamar su an yi fadamomi ake cewa mills na shinkafa da yawa an ƙara kusan guda 3 a ƙasar nan ga wannan zancen presidential fertilizer initiative ɗin wanda ake da gwamnatin Morocco to irin wannan abun waɗansu su ba lalle ne a gansa anan ba sai tafiya ta yi tafiya yanzu kowa ya san cewar Najeriya tana yin tata shinkafar kusan an ce kashi 80 a cikin 20 na shinkafar da ake ci a yau yana zuwa daga su manoman mu na gida an saka manya-manyan matakai na shigowa da shinkafa wanda shi kansa yana ƙara tattalin arzikin ƙasa wasu abubuwan kuma da gwamnatin Buhari ta yi a cikin 'yan shekarun nan za a yi zancen wannan conditional cash transfer din nan da aka yi shi ma ya sa gwamnatin ta yi engaging ɗaruruwan mutane musamman matasa wanda suka gama karatun university wannan abin ya taimaka ƙwarai da gaske ya kamar wani bridge ne ko kuma wata gada ce daga karatun da suka yi zuwa samun aikin su kuma zancen corruption din nan yana da wuya amma akwai ɗan impact da yake making ko babu komai an sassaka abubuwa da matakai da zai duba kuma yanzu ba a tsoron a kama mutum in an tabbatar an gan shi da laifin corruption kuma the fact that ma wannan gwamnatin ta yi allowing any bill da zai shafi whistle blowing, wanda in aka san mutum yana da wani abu kuma na rashin gaskiya zaka iya tona asirinsa kuma doka za ta kare ka, shi akan kansa wani abu ne wanda gwamnati ce wanda kuma nake ganin na kokarin a gyara tafiyan ne.
Barista Sa'ida Sa'ad, wata lawyer a Najeriya, anata bayanin Hajiya Mariya Ibrahim Baba, wadda ta taba tsayawa takarar mataimakin shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar People's Progressive Alliance PPA, ta ce duk da yake gwamnatin Buhari ta samu nasarori a fannoni da dama, tana da rauni a wurare da dama.
Zancen ci gaba da aka samu a mulkin shugaba Buhari karni ta farko, shekara 4 da suka wuce, ya shafi bangaren tsaro. Na tuna kan ya hawo mulki daga Kano in zaka Abuja sai ka samu wajen kusan awa 10 kai cikin gari, ma ni a Kano nake a zaune cikin garin Kano, in zan fito daga Nasarawa zuwa Hotoro ko zan tafi Gombaja sai in samu kusan awa 2 ban kai inda zani ba. Masu abubuwan hawa kamar yan mashin duk inda suka zo inda ake da checkpoint sai sun sauka sun tura, mai mota ya ta gumi a cikin motar su, mutane da yawa motocinsu sun samu lalacewa saboda overheating. To wannan lokacin da ya shigo a wannan zamanin, gaskiya fi sabilillahi, yana hawa ya bada umarni cewa shi Hassan sojoji wanda yake zaune a Abuja ya koma can ma gindin abun inda aka fi tsamari, wato kasar Maiduguri kenan, ya koma can da zama aka kamo bakin zaren aka fara aiki. To an samu canji, gaskiya an samu ci gaba, don abubuwa sun ragu sosai fiye da ake zato. Tafiya ya zama gajere, saboda da maimakon kai awa 10 zuwa Abuja sai kiga ta yi awa 6 zuwa 7, kuma tsoro da ake yi da kaga mutum da kunshi gabanka na faduwa, makaranta ne, zaka kasuwa ne, zaka aiki ne, kai kana cikin gidanka ma a zaune gabanka na faduwa, taya an ta fashe ka ji karanta sai ka tashi ka zauna ka dauka ko an kawo an sa bomb ne, da kaga kunshi a hanya kana gudu. Saboda haka gaskiya fi sabilillahi an samu ci gaba a wajen bangaren tsaro, amma bai isa ba. Yanzu tsaro ya canza, ya dauki wani fuska, ya kai matsayin da yanzu kawai mutum kowaye shi babba da yaro, ma'aikacin gwamnati, masu fararen hula wanda su ba ma'aikacin gwamnati ba, yan kasuwa ba su da sukuni, kowa cikin fargaba yake, za a iya sace ka ko akan hanya ko kuma kana wurin sana'arka za a iya zuwa kai da bindigogi a zo a sace ka a tafi da kai. To kaga wannan shi kuma an samu babban ci baya ta wannan bangaren. Kuma wajen kamar misalin sufuri, kamar hanyar jirgin kasa da aka bude daga su Kaduna zuwa Abuja kuma ka dawo Kaduna, da wasu bangaren kasa ta can, bangaren wasu bangare ta Najeriya da aka dan sassaka wayannan jirage, to gaskiya ya taimaka sosai, ci gaba ne wannan. Shi ma dai gaskiya akwai sauran aiki a kasa, so an samu gyara ta wani fannin kuma gyaran bai kai yanda ma za a yi mata kiyasi ba. Amma abinda za mu yi la'akari da shi ne a nawa tunanin shi ne, tunda an fara wannan alama ce mai kyau. In aka zo zancen mata rawan da suka taka, sun an samu isassun mata a wannan tafiyar? Gaskiya ba a samu isassun mata a wannan tafiyar ba, fi sabilillahi. Kuma shi ilimi, ai ba lalle aji ake samun ilimi na zaman duniya ba, ana mai da karatun boko wai lalle ta wannan fannin ake samun ilimi. To ni wannan ban yarda da shi ba. Karatun boko yana da amfani, amma ba za mu dauki komai da komai mu zuba cewa dole kowa sai ya karatun boko tukuna zai yi wani abu da za ta yi tasiri ba. Saboda haka ba dukan mu ne ya cancanta a ce kowa da kowa zai je jami'a ba.
To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji inda matan suke gani gwamnatin na bukatar sake lale da kuma zagi damtse. Kuma masu sauraro, kuna iya ba da gudunma ga wannan shirin. Tambayar ita ce, yaya wannan taken na Next Level zai zama da tasiri a rayuwarku? Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan muhawara. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyar mu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chubahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.